wato alhaji Tarfiru yanzu haka ina headquarters ɗin sandan Najeriya da ke nan birnin Abuja, inda aka nuna mana mu ɗan jaridu kenan waɗansu waɗanda ake zargi da aikar fashi da makami a Ofa na jihar Kwara, waɗanda suka yi fashi a wasu bankunan kasuwanci da ke cikin garin, kuma suka kashe fiye da mutane 31 abu a wannan karamar kuma ɗin. Wato ita headquarters ɗin sandan Najeriya ta ce waɗannan mutanen da aka nuna mana su wato kamar ƴan jagarar siyasa ne na shi shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Bukola Saraki da kuma gwamnan jihar Kwara Alhaji Abdulfatah Ahmad. Mun musu tambayoyi a waɗannan ƴan jagarar siyasa sun gaya mana cewa lalle suna aiki ma shi Bukola Saraki tun lokacin da yake gwamna a jihar Kwara, kuma har kawo yanzu suna masa aiki na sha'anin siyasa. Shine muka tambaye su wani irin yanayin aiki suke mishi, suka ce kamar misali idan akwai zaɓe ko wani abu haka inda ake ganin ba za a ci zaɓe ba, to sukan je su tsaro ga wurin ko ta hanyar satar akwatin zaɓe ko hayaniya ko rigima ko wani abu. To shine aikin da suke wasu waɗannan manyan 'yan siyasa, kuma sun tabbatar mana cewa su ne suka yi wannan gaggawar fashi da makami da aka yi a bankuna a Ofa ɗin. A cikinsu akwai wanda yake shi ya kashe mutane 2, akwai wanda ya kashe mutum 10, akwai wanda ya kashe wato ya halaka mutum 20, duka dai sa'ilin wannan fashi da makami. Sannan an samu bindigogi a wurinsu da kuma handset na waɗansu waɗanda suka mutu a wannan fashi da makami da aka yi a Ofa ɗin.
To ƴan sanda sun yi bayanin yadda aka kama su wannan ƴan fashi ɗin?
Shi kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya mataimakin kwamishinan ƴan sanda Mushir Jimo ya gaya mana cewa akwai irin wannan kyamara ta CCTV da ke cikin banki din. To ana aka ɗauki hotunan su, kuma shine su ƴan sanda suka baza hotunan ga ƴan jaridu da sauran mutanen gari. To shine wannan hajjin ɗan sanda nan wato mataimakin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari, shugaban sinar wato runduna ta musamman da ke karkashin shugaban ƴan sandan Najeriya baki ɗaya wato IGP. To shine su Abba Kyari suka baza wurin farauta waɗannan mutane. To shine ɗaya bayan ɗaya a kamo wannan yau a wannan garin, a kamo wancan, haka dai aka samu an samu mutum 30 da wani abu. Kuma a halin yanzu ma shi kansa shugaban ma'aikatan gwamnan jihar Kwara shi ma yana hannunsu, kuma yana amsa tambayoyi.
Duk da yake dai sun faɗa da bakin cewa su yaran Bukola Saraki da gwamnan Kwara, shin babu siyasa a wannan lamarin?
Eto, abinda wani bai sani kenan, amma gaskiya motar ma da aka samu a hannunsu wata jid da suka yi wannan fashi da ita, akwai za ka ga lambar motar. Irin kasan a Najeriya idan mutane suna tare da ɗan siyasa zai ga suna rubuta sunan ɗan siyasan a jikin lambar mota, shine kamar lambar wannan motar. To wannan mota Jeep Lexus da aka yi fashi da ita za ka ga faro-faro a rubuta Saraki a jikinta. To shine muka tambaye shi jagoran ƴan fashi, ina samu wannan mota? Ya ce gwamnan Kwara ne ya ba shi wannan mota, kuma wannan Saraki ɗin wato wani alama ce da ke nuna cewar su ƴan gani kashininsa ne, su ƴan jagaliyar siyasarsa ne, kuma su suke masa aiki a siyasance.
To ya zuwa yanzu dai, duk da yake dai yanzu lamarin ya faru, ko kuma yanzu ne ƴan sanda suka bayyana wannan batu, kasancewa shi Bukola Saraki bai magana ba, shi ma gwamnan Kwara bai magana ba, to za mu tsammaci mu jira su mu ji abin da za su faɗa kenan.
Yawwa, to wannan shi ne abin da za mu sa kunne mu saurara mu ji su kuma wani masani za su yi dangane da wannan al'amari.
To Malam Hassan, mun gode kwarai da gaske.
To wa da Allah, godiya nake.